الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 9 ga watan Rabi'u Tsani shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 9 ga watan 2 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da ƴan tambayoyi tambaya ta farko dan uwa ke cewa shin salloli na dare suna da adadi to dangane da nafilfili waɗanda suke na dare wasu daga cikin magabata suna ganin cewa ba su da adadi iya gwalgwadon ikonka za ka yi kayi biyu ka salamce kayi biyu ka salamce kayi biyu ka salamce a ƙarshe ka zo da raka'a ɗaya ita ce za ta zame maka wutirin abinda ka sallata gaba ɗaya kamar hujjarsu akan haka shine fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dake cewa salatul layli masna masna fa idza khashiya ahadukum as-subha falyusalli rak'atan wahida tutiru lahu ma qad salla aw kama qala manzon Allah yake cewa ita sallah ta dare wato biyu 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 ci kai biyu ka salamci kai biyu ka salamci manzon Allah ya ce ɗayan ku idan ya ji tsoron ketowa alfijir ya sallaci raka'a ɗaya wannan raka'a ɗaya da zai sallata za ta zame masa wutirin abin da ya sallata gaba ɗaya to don haka da suka kalli wannan lafazi suka ce wannan yana nuna cewa ita sallah ta dare ba ta da wani adadi kenan iya abin da mutum zai iya shi zai yi tare da cewa wasu magabata suka ce tana da adadi adadinta shine in ma mutum yayi 11 ko yayi 13 hujja akan haka shine hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda wanda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duddare na Allah ba ma wani wata ba hatta da wata na Ramadan tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya dadawa akan raka'a 11 don haka a wannan raka'a 11 in ma kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce in kai sallama 5 sai ka zo da raka'a 1 ita ce wutirin abin da ka sallata ko kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce in kai sallama 4 sai ka zo da raka'a 3 wato ita ce kenan wutirin abin da ka sallata ko kuma kai 13 kamar yanda yake cikin wata riwaya ta daban kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce in kai sallama 5 sai ka zo da raka'a 3 ita ce matsayin wutirin abin da ka sallata ko kuma kai biyu ka salamce kai biyu ka salamce in kai sallama 6 sai ka zo da raka'a 1 cikon ta 13 kenan ita ce wutirin abin da ka sallata tare da cewa Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya wallafa littafi na musamman akan qiyamul layl yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da ya tattara dukkan waɗannan riwayu riwaya wadda tafi inganci ita ce shine hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda na yin raka'a 11 a kowane dare. To don haka kasancewar a nan su kansu malaman da suka tafi akan cewa ba adadi, su kansu sun tabbatar da cewa ka takaita a iya adadin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi, wato shi yafi dacewa. Don haka amma fa kar mu manta karatu da kyawunsa da cika ruku'u da cika sujada, wannan ba sai an tambaya ba game da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Hausawa muke cewa waka a bakin mai ita tafi dadi, ba wanda zai fi maka iya rawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya zo mana da wannan ibada, don haka kasancewar ana buƙatar insha ɗaya ma zaka yi, to ka tsaya ka kyautata kada ka bubbuga. In kul huwallahu ahad ita kadai ce ka iya daga cikin sururin alqur'ani bayan fatiha, to ita zaka yi ta maimaitawa, ka tsawaita tsayuwa, sannan kuma ka yi ruku'u mai tsawo, ka yi sujada mai tsawo, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu yayi qiyamul layli gaba daya, wato da aya daya. Shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wannan aya daya ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta maimaitawa a qiyamul laylin sa gaba daya. Don haka in kul huwallahu ka iya da ita kadai kana iya yin wannan raka'o'i 11, in ka iya daga alamtar kaifa zuwa nasi to ba laifi, kakan iya yi da su kenan, bakin gwalgwadon iya abinda mutum zai iya. In har mutum bai samu ba damar yin wannan qiyamul layl, bacci ya dauke shi ko wani uzuri ya gitta masa, to ana buƙatar in an wayi gari ya rama wannan qiyamul layl tsakanin hudowar rana da sallar azhar. Amma idan zaka yi a cikin yinin 12 zaka yi, kamar yadda Aisha Allah ya ƙara mata yadda take faɗa cewa idan wani uzuri ya gitta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu ba yin qiyamul laylin sa, to idan aka wayi gari, Aisha tace tsakanin hudowar rana wato da karkatatta, manzon Allah yakan yi raka'a 12, domin a salloli wanda yake na yini babu wutri, a dare ne ake yin wutri. Tambaya ta biyu dan uwa ke cewa mutum ne ka gani ya zo zai sayi wasu kaya, kuma ka tabbata za a damfare shi ne, za a cuce shi, shin ya halatta ka faɗa masa kwarai? Saboda wannan minbabin nasiha, idan ka ga dan uwanka zai faɗa cikin wani kuzazzabe wanda yake na hallaka, to dole ne a kanka ka faɗakar da shi. Duk abinda ka ga zai dawo kan dan uwanka na cutarwa, in ma a karan kansa ko a mutuncinsa ko a dukiyarsa, dole ka faɗakar da shi. Jarir ibn Abdullah al-Bajali, Allah ya ƙara masa yadda, ke cewa na kulla mubayi'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan tsida sallah a lokacinta da bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu, sai ce wan nusihi li kulli muslim, da yin galgadi ga dukkan musulmi. Don haka idan kaga za a zalunci dan uwanka musulmi, to wajibi ne akan ka kai masa nasiha, kai masa hannunka mai sanda, an gane ko, ka nuna masa cewa wannan abu da zaka yi bai dace ba, ka nuna masa cewa ga hakikanin al'amarin yanda yake ciki. Tambaya ta uku dan uwa yake cewa wai shin akwai wata addu'a ta musamman wadda za ta kare bawa game da riya? Kwarai da gaske akwai hadisi sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ita riya wato tafi jankiya shi wanda ke tafiya a duhun dare akan fandutsi wato kuyuwa, an gane ko, ma'ana tafi tafiyar jankiya shi akan dutsi wanda yake mai samsi, kuma a dare wanda yake mai duhu, irin yanda take shigar wato bayin Allah. Sahabbai da suka ji haka sai suka ce ya Rasulullahi, to yaya za a yi mu kare kanmu? Manzon Allah ya ce ku ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, ni ina neman tsari da kariya taka game da hada bautarka da wani abu, abinda na sani da ma abinda ban sani ba. Saboda ita riya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace ta cewa shirka ce wadda take karama, an gane ku, shirka ce wadda take karama, don haka duk a cikin ayyuka na zinubai riya ita ce jagaba, tafi zina, tafi kisan kai, tafi sata, tafi kwace. Saboda shirka ita ce gaba da komai daga cikin dukkan wasu laifuka, kamar yadda aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ya masa tambayar shine Abdullahi dan Mas'ud, yace ya Rasulullahi, wani zinubi ne yafi kowane zinubi girma a wajen Allah? Sai yace anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, shine da zaka sanya ma ubangijinka kishiya a cikin abin da yake haƙƙinsa, alhali shi ya halice ka, shike azurtaka, shike rayar da kai, shike baka ci, shike baka sha. Kuma haka a wani hadisi sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir, qalu bala ya rasulullah, qala al ishraku billah wa uququl walidai, wa kana muttaki'an fajalasa fa qala ala wa qawlu zur, ala wa shahadatu zur. Al hadis, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa, ku saurara, shin yanzu bazan ba ku labari game da mafi girman dukkan wasu manyan laifuka? Sahabbai suka ce, kwarai da gaskiya manzon Allah, muna buƙatar ka ba mu labari. Manzon Allah sai ya ce, al ishraku billahi, hada bautar Allah da wani shine shagaba, shine lamba wani a cikin dukkan wasu ayyuka waɗanda suke na zinubi. Don haka kamar yadda Ubangiji ta'ala kuma ya faɗa, inna shirka la zulmun azim, lalle hada bautar Allah da wani zalunci ne wanda yake mai girma. Don haka addu'ar da take kare bawa dangane da riya da jiyarwa ita ce wannan addu'a. In ma ka faɗa da yaren Hausa, ya Allah ina neman tsari da kariya taka game da zan hada bautar, game da hada bautarka da abinda na yi sani da ma abinda ban yi sani ba. In ku da Larabci za ka faɗa, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Tambaya ta ƙarshe me yake cewa? Wai misali mutumin da yake da sana'a haramtacciya, shin idan ya maka kyauta ya halatta ka karɓi wannan kyauta tashi? Duk mutumin da aka tabbata sana'a shi sana'a ce haramtacciya, dukiyar shi dukiya ce haramtacciya, in ya maka kyauta bai ya halatta ka amsa? An gane ku? Mun wuce da hadisi a baban da ya gabata, wanda Abubakar Allah ya ƙara masa yadda, bawansa wanda Abubakar ya dora masa haraji. Me ake nihi da haraji? Shine ka dora ma bawanka wata diyya, ka ce masa, je ka addini na Allah, idan kai wuni ma to ina da kaso kaza a ciki. Misali, duk ayini na Allah ina bukatar ka kawo min jika biyu. Idan ka kawo min jika biyu, idan kana so je ka gida ma kai kwancinka. Abubakar ya dora ma wannan bawa nashi. Wannan bawa nashi wata rana sai ya zo ma Abubakar, wato da wani wannan abin da bawan yake zawa da shi, Abubakar yake cin abinci. To wata rana da ya kawo masa, Abubakar bayan ya gama cin abincin, sai bawan yake ce masa, shin ka san ta inda na samu wannan abinci? Abubakar yace masa, sai ka faɗa. Yace, a lokacin jahiliya, kafin Allah ya azurta ni da musulunci, na haɗu da wani mutum ya nemi cewa in masa diba. Na yi masa diba, alhali ni ko ban iya diba ba, na yi masa ne kawai don na yaudare shi. Don haka yau sai na haɗu da shi, shine ya bani ladan dibar da na masa a wancan lokaci, to ita ce na kawo maka. Take yanke Abubakar Allah ya ƙara masa yadda, ya tosa yatsunsa cikin bakinsa, cikin makogoransa, sai da ya amayo wannan abinci. Don haka a ƙarƙashin wannan hadisi, malamai suka ce duk mutumin da ya kasance sana'a shi sana'a ce haramtacciya, cin kuɗin shi baya halatta, haka ya ɗauki kyauta ya yi maka. Kamar yadda hadisi ne sahihi, duk abin da Allah ya haramta, to ya haramta cin kuɗinsa. Kamar yadda yake cewa, naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an hulwanil kahin wa maharil badi, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya haramta wato cin ladan boka, wato da shine kuɗin karuwa, ma'ana sadakinta. Menene sadakinta? Shine kuɗin da ake bata domin a yi zina da ita. Kaga sana'ar yin zina sana'a ce haramtacciya, bokanci sana'a ne haramtacciya. Don haka Ubangiji ta'ala akan harshen manzonsa sai ya haramta cin kuɗin boka da cin kuɗin karuwa. sai dai Allahumma in aiki boka ya dauke ka kai masa, misali kai dan faskare ne, kai masa faskare ya biya ka ladanka, to wannan halakka ce, an gane ku? Amma haka ya dauki kyauta ya baka, to anan a matsayin ka na musulmi baya halatta ka karba iya abin da ya kamata, kai tsantsanin abin da yake hannunsa domin ka tsira da addinin ka, wato ka tsira da mutuncin ka. Haka Yahudawa Allah ya la'anci su, da Ubangiji Ta'ala ya haramta musu cin kitse, sai suka ringa narkar da wannan kitse suna sayar da shi su ci kudin. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa qatalallahu al-yahuda innallaha lamma harrama alaihim ash-shuhuma ba'uhu ajmaluhu thumma ba'uhu fa akalu samana. Yace Allah ya tsine ma Yahudawa yayin da Allah ya haramta musu wato cin kitse, sai suka ringa narkar da wannan kitse sai su sayar da shi sannan su ci kudin. Kaga anan tunda Allah ya haramta musu cin kitse, to cin kudin sa ma haramun ne. Kamar yanda yake cewa wa alal ladina hadu harramna kullu dhi zufur wa min al baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al hawaya aw maqtala dabi'ahum dhalika jazainahum bi baghihim wa inna la sadiqun. Yau za mu tashi kenan babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu tawabu wa khafdi al-janahi lil-mu'minin. Malam Allah ya ji kansa ke fada cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da yazo daga Allah subhanahu wa ta'ala, wato da manzansa, na kankanta kai da kuma kaskanta wato sasanni ga ƴan uwanka muminai. Shi lafazin at-tawabu a yare wanda yake na larabci kishiyarsa shine at-ta'ali wat-takabbur. Idan aka ce at-tawabu wato shine sadda kai kamar da kanka kai ba wata tsiya ba. Idan aka ce at-ta'ali wato shine dagin kai ka nuna cewa kai wata tsiya ne. Don haka malamai suka fada suka ce in aka ce at-tawabu suka ce huwa ru'yatu lil-insani nafsuhu duna ghayrihi fi sifatin min sifatil kamal. Wato shine mutum ya ringa ganin kansa cewa shi yake kasa da kowa a wajen sifofi waɗanda suke na cikar daraja. A matsayin ka na mumini a kullun ka ringa ganin kowa yafi ka, kai kai ne koma baya, kaskantacce a cikin jama'a. Wannan shine ake kira da at-tawabu. Kenan ru'yatu lil-insani nafsuhu duna ghayrihi fi sifatin min sifatil kamal. Ko kuma fi sifatil kamal. Wato mutum ya ringa kallon kansa cewa shine koma baya a cikin dukkan wata sifa wadda take ta cikar daraja. To dan haka kamar yanda wato al-imamu al-allama shine al-qari yake cewa duk mutumin da ya kaskanta kan ya ja da baya dangane da waɗanda suke tamkar shi, to wannan shine ake kiran shi mutawadi. Waɗannan sa'anninka ne matsayin ku daya, amma sai ka mai da kanka cewa kai kake kasa da su, ka nuna cewa duk sun fi ka, to wannan shine ake kira mutawadi, ma'ana mai kaskanta kai. Mutumin da ya ɗaukaka kansa a cikin sa'annin shi wanda suke daidai da shi ba komai ya fi su ba, ya nuna cewa ya fi su, to wannan shine ake kira mutakabbir, wato mai girman kai. Misali waɗannan sa'anninka ne ɗabakar ku ɗaya ɓangaren shekaru, in ma ka fi su ko sun fi ka fiyayya ba ta wuce ba shekara biyu, shekara uku zuwa shekara biyar tsakaninku. In ma a ɓangaren wani matsayi ne na rayuwa, duka matsayinku ɗaya, an gane, ba da wani abu ba ka fi shi. In ma ɓangaren dukiya ne ba ka fi su ba, to in ka daga kanka ka nuna cewa ka fi su, wannan kai ne ake kira mai girman kai. Amma in ka sadda kanka ka mai da kanka cewa kai kake kasa da su, to wannan kai ne ake kira mai kaskanta kai. Don haka shi kaskanta kai kashi biyu ne, tare da cewa kashi na farko wato shine kaskanta kai ga gaskiya. In aka ce gaskiya shine abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'aninsa da abinda wato manzanninsa suka zo da shi. don haka kenan anan abin da ake bukata a farko mutun ya kaskanta kai ga gaskiya ya meka wuya ya zaman tora kumi da akala game da duk abin da Allah ya faɗa da abin da manzansa ya faɗa ya karba da hannu biyu game da duk wanda ya faɗa masa gaskiya sawa'an yaro ne ko babba ne a hali wanda yake na fushi ko na yarda in dai gaskiya ce aka faɗa maka to anan a matsayin ka na mumini ba a bukatar a samu wani lati da jinkiri game da kai abinda ake bukata kai tsaye ka sadda kai wannan gaskiya ka karba da hannu biyu sannan kuma ka miƙa wuya ka yarda ka amince sawa'an wanda ya faɗa maka wannan gaskiya babba ne wanda yake sama da kai ko sa'an ka ne ko ƙasa da kai ne yaro ne sawa'an kana cikin hali wanda yake na yarda na nishadi da walwala ko kuma kana cikin hali wanda yake na fushi wannan shine kashi na farko kashi na biyu wato shine kaskanta kai wato gabayin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ƴan uwanka mu'minai kamar yanda bayani zai zo nan gaba ayoyin da malam ya shigo da su a karkashin baba don haka kaskanta kai gabayin Allah subhanahu wa ta'ala shine kada ka ga cewa a matsayinka kana da wata kima da wata daraja wato sama da ƴan uwanka mu'minai don haka kuma kar ka ga cewa jama'a suna da bukatar wani abu a wajenka a kullun ka kalli cewa kai kake da bukatar jama'a in dukiya Allah ya maka to kar ka ga cewa jama'a suna da bukatar abin da yake wajenka ka ga cewa kai kake da bukatar abin da ke wajen jama'a su zo su nemi cewa a taimaka musu da wannan dukiya domin matsayinka ya daukaka a gobe kiyama an gane ko idan mutun ya sallama maka kar ka fahimci cewa shi yake da bukata a wajenka ka fahimci cewa kai kake da bukata a wajen shi Allah ne ya koro shi domin a taimaka masa wanda wannan taimako idan kai amfanin taimakawar zai dawo kanka a nan duniya da makomarka lahira kenan don haka anan a takeice abinda muke so mu fahimta kaskanta kai gabayin Allah shine kada ka ga cewa kana da wata kima da wata daraja duriya akan sauran jama'a kenan kaga cewa kowa yafi ka kai ke kasa da kowa kuma kada kaga cewa jama'a suna da bukata a wajenka kai kake da bukata a wajensu a duk matsayin da Allah ya kai ka don haka a takeice shi mumini duk matsayin da Allah ya kai shi ba a bukatar ya daga kansa farko dai ilimi shine abinda yafi komai daraja a duran kasa an gane ko wanda duk wani matsayi da bawa ke samu a rayuwarsa ta duniya da makoma lahira tana karkashin ilimi jama'ar da ta ba ilimi mahimmanci ita take da ci gaba a rayuwarta ta duniya da makoma lahira duk jama'ar da ta maida ilimi baya to ita ce kaskantacciya wadda ba ta da daraja a nan duniya haka nan a makoma lahira ilimi shine yake sama da komai dalilin da yake tabbatar da ilimi shike sama da komai fadar Allah subhanahu wata'ala dake cikin suratu Taha Ubangiji ta'ala ke cewa wa qur rabbi zidni ilma ce ya ubangiji na ƙara min ilimi Al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa yake cewa a ƙarƙashin wannan aya akwai dalilin da ke tabbatar da cewa ilimi shike sama da komai domin Allah subhanahu wata'ala bai umarci manzansa da neman a ƙara masa wani abu face ilimi inda akwai abin da yake sama da ilimi da shi Allah zai ce ma manzansa ya nema a ƙara masa don haka Allah bai ce masa ba wa qur rabbi zidni malan au zidni ahlan au zidni mulkan au zidni quwwatan bal qala lahu subhanahu wa ta'ala wa qur rabbi zidni ilma ubangiji ta'ala bai ce masa ba ce ya ubangiji na ƙara mun dukiya ko ƙara mun yaya ko ƙara mun karfi ko ƙara mun mulki Ubangiji ta'ala ce ya yi ma manzansa wa qur rabbi zidni ilma to dan haka a matsayinka na mumini duk matsayin da ka kai a wajen ilimi to abin da ya kamata ka sadda kanka ka nuna cewa kowa yafi ka daraja kowa yafi ka kima haka ake bukata duk ilimin da bai kara ma mai shi kaskanta kai wannan ilimi bashi da amfani duk malamin da kage yana daga kansa yana nuna cewa shi wata tsiya ne shi yake sama da kowa wallahi ilimin sa bai amfane shi ba saboda shi mai ilimi shi yafi kowa sanin Allah dan haka kuma shi yafi dacewa a ce ya kaskanta kai ya maida kanshi cewa shi ba wata tsiya bace ba wanda zamu iske shugaban halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine shugaban masu kaskanta kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gidansa manzon Allah shi yake kama ma iyalinsa aikace aikace da kansa manzon Allah yake zuwa ya kama dabobin shi wato dabobi yayi tatsa manzon Allah shi yake dimke takalmin sa ya dimke rigar sa ya dimke duk wani abu aikace aikacen da iyalinsa suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kama musu yanzu yawa a cikin mu wane ne zai zo ya kai ya mamata shi wanke wanke in ma ka samu sai an tona balantana wasu ayyuka waɗanda suke na daban shi kuma ba laifi bane ba abinda ake bukata wannan yana daga cikin darussa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu in baka yi aiki a gidanka to a ina zaka yi wannan wani nau'i ne wanda yake na karantarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana kuma baiwa wadda take ba kowa ba za ta kama hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ja shi ta yi ta kewayawa da shi a cikin titunan Madina saboda wata bukatar ta sai ya je ya biya mata manzon Allah ba zai ce ba ina da wani aiki a yanzu kamar yanzu a matsayin ka yau ka zo ka kama hannun gwamnan jaha ka kewaya da shi ka ce mu tafi can nayi kankara ina bukatar ka dora mu to haka za ta zo ta kama hannun shugaban halitta kamar yanda hadisi yake cikin Bukhari yanda za mu iske yanda kuma ga ya kankanin yara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai wuce da su manzon Allah sai ya musu sallama kankanin yara suna wasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai musu sallama ya wuce kuma ga ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jaki yake hawa yake waya da shi wanda yau ba ma keke ba wani ko an ce ya hau babur yana ganin cewa abun kunya ne a ganshi akan babur ba ma babur ba wata motar ma zai ce kamar ni a ce a ganna akan mota kala kaza ai matsayina ya wuce haka jaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau ya goye Mu'az wanda hadisin Mu'az manzon Allah yake ya wayoye ce ya Mu'az ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa kuma ka san menene haƙƙin Allah wana haƙƙin bayi akan Ubangiji subhanahu wataala in har sun kiyaye haƙƙinsa to anan manzon Allah ya hau jakin sai ya goyi Mu'az kamar ka hau keke ka goya abokinka a baya to dan haka kasancewar kenan kada ka ga in matsayin ilimi Allah ya kai ka duk ilimin ka dai baka kai bai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma baka kai ba shugaban halatta amma ga yanda matsayin sa yake yanda yake kaskanta kanshi duk ilimin da Allah ya masa wato bai dauki ba kansa cewa wani abu don haka kuma in kana takamar ilimi wane ne a cikin mu aka haife shi da ilimi ba wanda aka haife shi da ilimi kowa a jahili ya zo duniya kamar yanda Ubangiji ta'ala ke fada a cikin suratul Nahl wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Ubangiji ta'ala shine ya fitar da ku daga cikin cikin uwayenku mata da lokacin aihuwa yayi fitowa daga cikin cikin mahaifiya Allah shi yake nuna ma da hanyar da zai biya fito wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'a ubangiji ta'ala yace lokacin da muka fito da ku daga cikin cikin uwayenku mata ba ku san komai ba shay'an anan na kira ce fi siyakin nafi komai ko mun kankanta shi ba abinda muka sani baka san ba yanda in kana jin yunwa zaka yi kuka sai da Allah ya sanar da kai ga kukan da zaka yi in kana jin yunwa mahaifiyarka ta san cewa kana da bukatar wani abu ubangiji ta'ala ya koya mana yanda zamu zauna in lokacin rarrahe ubangiji ta'ala shi ya koya mana yanda zamu yi ya koya mana yanda zamu yi tsaye ya koya mana yanda zamu yi tafiya in zamu ci abinci shi ya koya mana cewa ga yanda zamu ci abinci sai ya ce wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun to kaga anan in kana takamar cewa ilimi to ai can da baka da ilimi daga baya ubangiji ta'ala ya jaddada maka wannan ni'ima ya sanar da kai kina wannan sanarwar da Allah ya maka abin da ya kamata ka gode masa yana daga godiya ga Ubangiji subhanahu wataala ka sadda kanka kamar da kanka cewa kai ba kowa bane ba kuma halloyin har kana takamar ilimi ai ba kai ka karantar da kanka ba akwai wanda ya koya maka duk wanda ya koya maka abu kuma shi yake sama da kai duk matsayin da ka kai wanda ya karantar da kai shi yake sama da kai hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama karantar da shi akai. Ubangiji ta'ala ya turo Jibrilu da sakon ya karantar da shi. Dan haka wanda ya karantar da kai kenan shi yake sama da kai, in har ma kana ganin cewa wani matsayi ne gare ka na ilimi. Dan haka anan abinda muke so mu gane, mataki na farko na daraja shine ilimi. Duk wanda Allah ya bashi ilimi to shi yafi dacewa yafi kowa kaskanta kai, kamar da kanka ba kowa ba. Kar ka ji kunyar cewa a ganni ina aiki kaza, indai ba aiki bane ba wanda yake na haramu. Duk abinda za a yi, in dai aiki ne wanda Allah ya halitta, balantana ayyuka waɗanda suke na ɗaukaka addinin Allah, to a ganka cewa kai ne a sahun gaba. Wanda ga yayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya isa birnin Madina da zai gina masallaci, shine farko yana daga cikin, wato shine farkon wanda ya kama aka dora tubalin masallacin da shi aka yi gina. Ba gefe ba ya koma ya sa musu ido ya ce ku yi, a'a, da kanshi ya zo ya kama aka yi wannan aiki. Wanda duk wani aiki idan ya tashi a cikin jama'a ta sahabbai, to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai zage damtsan shi da shi za a yi. Kaga wannan darasi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ba mu, na cewa duk matsayin da Allah ya kai mu to kar mu mai da kanmu cewa wani abu ne. Kuma anan ya ishe mu darasi, akwai wasu masu kuɗi a nan ƙasar mu wanda Allah ya musu rasuwa, musamman irin su Hima da Sirin Yare. Wani dan uwa yake gaya mu cewa idan aka tafi wa'azin ƙasa da shi ake raban abinci, duk wani aiki da ake da shi ake yi, bayan ya saka dukiyar shi kuma zai zo ya zage damtse duk wani aiki da shi ake. Kai in har kana ganin wani abu ne to gashi in dukiyar ce ya fi ka dukiyar, in ma abin da aka bada abin da ya bada ya fi naka, amma duk da wannan ya zage damtse da shi ake irin wannan ayyuka. To dan haka kenan anan abin da muke so mu gani, muke so mu sani kenan, in ilimi Allah ya baka to kafi kowa kaskanta kai. Haka nan wato in dukiya Allah ya baka, to abinda ake bukata kada wannan dukiya ta sanya ka ɗagin kai ka ringa ganin cewa kai kake sama da jama'a, kowa shi yake ƙasa da kai. Wannan dukiya da Allah ya damƙa maka ka ɗauke ta a matsayin jarrabawa ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, da yake nihin jarraba ka, kuma abinda ake bukata ka yi fatan Allah ya baka cin wannan jarrabawa. Dan dukiya tana ɗaya daga cikin abinda ke sanya mutum ya yi ɗagin kai ya nuna cewa shi wata tsiya ne. Kamar yadda Allah yake faɗa mana, innal insana la yabga an ra'ahu istaghna, lalle shi iri na mutum wato yana shishigi yayi ɗagin kai in yaga cewa ya wadatu. Qarun menene ya sanya yayi ɗagin kai a ban ƙasa, ya nuna cewa shi wata tsiya ne. Dukiyar da Allah ya bashi, dukiyar da Allah ya bashi, wannan dukiya ita ce yake ganin cewa shi yake sama da kowa. Amma a ƙarshe yaya Allah ya yi da shi? Ubangiji ta'ala ya juyar da ƙasa da shi, yana nutso cikin ta har zuwa kiyama. Ubangiji ta'ala ya ce, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard wa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasiri. Ubangiji ta'ala ya ce da shi da gidan nashi gaba daya, Ubangiji ta'ala ya ce muka juyar da ƙasa da su, yana ciki yana nutso. Ubangiji ta'ala ya ce kuma ba shi da wata jama'a wanda za su kawo masa agaji koma bayan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kuma shi bai zamanto ba daga cikin waɗanda suke da ikon taimaka ma kansu. Babu wata jama'a wanda za su taimaka masa game da azabar Allah, kuma shi bai isa ba ya taimaka ma kansa. Kaga anan abin da ya sanya shi ɗagin kai ita ce dukiya, yaga cewa shi wata tsiya ne, kuma amma ga ƙarshen yanda al'amarin sai kasance. Don haka anan ita dukiya sai ka ɗauke ta akan cewa wata ni'ima ce Allah ya jaddada maka, wanda kuma rabon jama'a ne Allah ya sanya a hannunka, wanda yana buƙatar wannan dukiya ka saka ta inda ya dace a sa, domin matsayinka ya ɗaukaka a gobe kiyama. Kuma ita wannan dukiya kar ka ɗauke ta ita ce gaya, kamar yanda magabata suke faɗa, ita dukiya yanda ka san wato babu abin da ya fi kama da ita, wato sama da tsuntsaye. Waɗanda suna kan wannan itaciya zuwa jimawa sai kaga sun tashi sun koma waccan, sai ka waiwaya baya kafin ka yi dukiya, nawa suka yi dukiya, kuma nawa suka yi dukiya aka wayi gari ba su da kwabo a wajensu, suna buƙatar a taimaka musu. Kuma in kana takamar dukiya, nawa waɗanda suka lullunka ka a wajen dukiya? Don haka ba abin da yake kanka in Allah ya maka dukiya illa ka kaskanta kai kamar da kanka ba kowa ba, ka dauki wannan dukiya jarrabawa ce ta Ubangiji subhanahu wataala, kuma kai kokarin saka ta inda Allah ya ce a saka. Haka nan daga cikin matsayin da Allah yake kai bawa, akwai matsayi wanda yake na alhurma, wanda shine za a yi maka wani mukami, ko ya zamanto kai ne mai mulki, ko kuma kana da huska a wajen masu mulki. To irin wannan matsayi in Allah ya kai ka, kai ma kar ka mai da kanka wani abu. A matsayinka na mai mulki, na shugaba, to abinda ake bukata ka fi kowa kaskanta kai, ka dauki talakkan kasar ka yafi ka daraja yafi ka kima. Kuma duk wanda ya zo yana bukatar ganawa da kai, to ka bashi damar da zai gana da kai ya faɗi kukansa. Wanda kar mu manta ga su Umar, Allah ya kara masa yadda. Umar duk matsayin da Allah ya kai shi, matsayin shi na khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wucewar Abu Bakar, Umar akan tabarma wadda take ta Kaba, Umar yake kwantawa har ma ta yi sau a jikinsa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake. Tabarma wadda take ta Kaba, wadda anan muke ce mata Karamnu, akan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kwantawa, babu wata shimfiɗa akan haka. Kuma ga ya kasancewar Umar da kansa yake yawo a cikin birnin Madina, duk wani wanda yake da bukatar a taimaka masa shi yake taimakawa. Har ma akwai wata baiwar Allah wadda a kullun ake mata hidima, a zo a kawo ruwa da daddare a cika mata gida, a yi mata abinci da sauran abubuwa. Bata iya rayuwarta bata san ba cewa ga wanda yake mata wannan hidima, sai ran da Umar Allah ya masa rasuwa ta ga wannan hidimar da aka saba mata a ran nan ba a mata ba, sannan ta tabbatar da cewa a shi Amirul Mu'minin ne yake zawa yake mata wannan hidima. Wanda kuma a matsayinsa na shugaba shi yake kewaye birnin Madina, yana fatiri a cikin dare, yana kiwon lafiyar jama'arsa da kiwon Allah. To dan haka shugaba abinda ake bukata ya kaskanta kansa, duk matsayin da Allah ya kai ka, duk alhurmar da Allah ya maka, to ka mai da kanka ba kowa ba. Wanda Fir'auna in dai takamar mulki kake baka kai Fir'auna ba, kuma Fir'auna ba abinda ya hallakar da shi illa jiji da kai game da mulkin da Allah ya bashi, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa inna fir'auna la'alim fil ardi wa innahu lamina al-musrifin, mai dagin kai ne a ban kasa, kuma yana daga cikin waɗanda suke mabannata. Maimakon mulkin da Allah ya bashi ni'ima ce ya sadda kai, ya kaskanta kai, ya yi biyayya ga Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala, sai ya ga cewa shi wata tsiya ne, shi yake sama da kowa, kowa shi yake ƙasa da shi. Sannan haka kasancewar wato duk kenan anan abinda muke so mu gane, matsayin da Allah yake kai bawa ba sa da sahuwa, amma abin da muke so mu sani anan, duk matsayin da Allah ya kai ka in dai aka rataya ma wata gala ta girma, to abin da ake bukata wannan gala ta girma ka dauke ta jarrabawa ce, ka sadda kanka, ka mai da kanka cewa kai ba kowa bane. In kai ma'aikaci ne aka baka jagorancin wata ma'aikata, to ka dauki cewa filantokin da yake wannan ma'aikata ya fi ka daraja, kasancewa wannan wata amana ce wadda aka damka maka ita. An gane ko? Ka kula duk wani mai haƙƙi ka bashi haƙƙinsa, kar ka nuna cewa kai kake sama da kowa, ka isa ka karye inda bagga ba. To dan haka shi girman kai kenan, akwai wanda yake abin yabo, akwai wanda yake kuma abin zargi. Kenan girman kai hallo ya kasu kashi biyu, akwai wanda yake al-mahmud, akwai wanda yake al-mazmu. Girman kai wanda yake abin yabo shine mutum da zai kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya zama raƙumi da akala ga duk abinda Allah ya faɗa da abinda manzonsa ya faɗa. Ko ma wane ne ya faɗa maka in dai gaskiya ce, kana cikin hali wanda yake na fushi ko hali wanda yake na yadda ka amsa. Sannan kuma ka kaskanta kai ga bayin Allah, ka nuna cewa kowa ya fi ka, kai kake ƙasa da kowa. Duk wanda ya yi wannan kenan shine kaskanta kai wanda yake abin yabo. Kaskanta kai wanda yake abin zargi shine mutum da zai kaskanta kai ga wani saboda kayan duniya. Akwai mutumin da zai zo ya ringa kaskanta kansa a wajen masu mulki ko waɗanda suke masu kuɗi, ba komai ba yake kwaɗai illa abin hannunsu. In ba dan wannan dukiya da take hannunsu da wannan mulki da yake hannunsu, ba yanda za a iya kaskanta musu kai. To wannan kaskanta kai wannan abin zargi ne, bai ya halatta ga mumini ya banzatar da kanshi, ya wulakantar da kanshi saboda neman wani abun duniya a wajen wani, sawa'an wanda yake mai dukiya ko wanda yake mai mulki. An gane mumini da mutunci aka san shi, don haka duk wata hanya ta zubar da mutunci, musulunci bai barta ba, sai da yayi kokari ya toshe ma muminai, kar su sake su hutsa kansu ana. Don haka kenan mai hankali shine yake zabar wannan kashi na farko kenan kaskanta kai wanda yake abin yabo sannan sai ya watsar da wato wancan kashi wanda yake na biyu qala allah ta'ala waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin wato ubangiji ta'ala ke fada waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ubangiji ta'ala yace ka kaskanta wato sasanninka ga duk wanda ya bi ka daga cikin mu'minai wannan umarni ne kai tsaye ubangiji subhanahu wa ta'ala ke mafiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin a can cikin suratu shu'ara ubangiji ta'ala ke cewa waqfid janahaka lil mu'minin wa qul inni ana an-nadhirul mubin anan sai yace waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin kamar yanda wannan aya ce daga cikin ayoyin suratul hijr nan ubangiji ta'ala yace waqfid janahaka ka kaskanta sasanninka liman ittaba'aka ga duk wanda ya bi ka minal mu'minina daga cikin mu'minai nan kaga kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne Allah yake ma wannan umarni can ko sai Allah yace waqfid janahaka lil mu'minin kai mu'mini ubangiji ta'ala yace ka kaskanta kanka wato ga ƴan uwanka mu'minai ƴan uwanka mu'minai ka nuna kai kake kasa da su kowa yafi ka don haka wannan aya dalili ne wanda yake tabbatar mana mu'mini ya kaskanta kai ga ƴan uwansa mu'minai wannan wajibi ne an gane ko yana daga cikin abin da Allah ya wajabta mana mu maida kanmu ba kowa ba domin anan umarni ne Allah ya mana cewa waqfid janahaka ka kaskanta sasanninka wanda wannan umarni ne aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma umarnin bai taka burki ba akan sa ya hada dukkan mu'mini har zuwa kiyama to dan haka kasancewar shi ko kaskanta kai ga ƴan uwanka mu'minai baya tabbata sai ka kiyaye wasu abubuwa kamar guda 13 abu na farko shine karka ga cewa kana da wata kima da wata daraja sama da ƴan uwanka mu'mini kaga cewa kowa shi yake sama da kai kai ke kasa da kowa abu na biyu a cikin maganganunka kar a samu kausasawa duk maganar da zaka ma jama'a ya zamanto kalima ce wadda take mai taushi wadda take daddada kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa wa qulu lin nasi husna ku fada ma jama'a fada wadda take kikkiawa an gane ku hatta da fir'auna mai Allah ya fada ma annabi Musa da Harun fa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku fada masa fada wadda take mai taushi mai yuwa yakan tuna ubangijinsa ya wa'azdu ko kuma ya ji tsoron ubangijinsa to anan babban kafiri ne an ce a fada masa wato fada wadda take mai taushi ina ga wanda yake dan uwanka mu'mini dan haka anan abu na biyu in har kana so ka zamanto mai kaskanta kai a maganganunka sai ka kiyaye duk maganar da zaka gaya ma jama'a ya zamanto kalima ce wadda take mai dadin ji mai taushi kar a samu kausasawa game da kai ubangiji ta'ala yake fada ga manzansa fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik ubangiji ta'ala yace fa bima rahmatin minallahi linta lahum a sababin rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya kimsa maka wato linta lahum ka tafsa sama mabiyanka walau kunta faddan ubangiji ta'ala yace da ka zamanto mai cika da batsewa ghalizal qalbi mai kaushin zuciya wanda duk maganganun da zai yi maganganu ne waɗanda suke masu kaushi ubangiji ta'ala yace lam faddu min hauli da waɗannan jama'a sun watse daga bayanka inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da cika da batsewa saukin fushi a ce yana da kaushin halshi to ba yanda za a yi ya cinye duniya dan haka duk mutumin da yake son wato jama'a su kusance shi to ya zama to yana da magana wadda take mai dadi sannan abu na uku shine ya zamanto duk abin da za a fada maka na gaskiya zaka sauraro wanda yake na karba kuma ka zama raƙumi da akala koda gaskiyar nan ka saba ma san zuciyarka to ka karbe ta da hannu biyu ka meka wuya sawa'an kana cikin hali na yadda ko kana cikin hali wanda yake na fushi abu na hudu ya zamanto kana da tausasawa da bi a sannu game da mu'amalantar jama'a duk mu'amalar da ta hada ka da jama'a ya zamanto kana da tausasawa duk abin da yayi zafi abu hanyoyi waɗanda suke na ruwan sanyi da laluma a warware su ya zamanto kana da tafsasawa game da mu'amalar jama'a sannan abu na biyar ya zamanto kana da kyawun zance a cikin jama'a maganganunka su zamanto maganganu ne kyawawa babu maganganu waɗanda suke na batsa babu maganganu waɗanda suke na yi da mutane babu maganganu waɗanda suke na banza waɗanda ba su da fa'ida kenan ya zamanto kana da kyawun zance a cikin jama'a abu na shida ya zamanto kana da tafsasawa a cikin dukkan al'amuranka duk abin da zaka yi shi a cikin tsanaki shine da nutsuwa kuma da bi a sannu abu na bakwai ya zamanto duk waɗanda suka mugunta maka to kai kokari ka nema musu hamzari idan mutun ya maka ba daidai ba sai ka yi kokarin nema masa hamzari ka kan iya cewa wani abu a cikin sani bane bai mun kaza ko kuma ta kan iya yiwa wani da yayi abu kaza kaza yake ne in aka maka abinda aka mugunta maka to kai kokari mutumin da ya mugunta maka ka nema masa uzuri abu wanda yake na takwas ya zamanto kana da tausayi ga yara da manya duk wani wanda Allah ya hada ka da kai ya zamanto kana da tausaya masa abu wanda yake na tara ya zamanto kana da kyawun hulɗa tsakaninka da iyalinka kuma da tsakaninka da duk jama'ar da Allah ya hada ka zama da su gu daya ya zamanto kana da kyawun mu'amala abu wanda yake na goma kuma kar a same ka kana da yawan fushi abu wanda yake na 11 ya zamanto kana da walwala da sakin fuska kar ya zamanto kullun fuska a daure abu na 12 ya zamanto kana da kyauta kar a same ka maruwaci abu na 13 kar a same ka kana da kekasar zuciya duk abinda zaka yi babu tausayi babu rahama a cikin sa mutumin da ya hada waɗannan abubuwa 13 shine ake kira mai kaskanta kai don haka kuwa duk mutumin da ya tattara waɗannan abubuwa to shine ake kira mai kaskanta kai mai saukin hali wanda ku yi siffanta da wannan haramun ne wuta ta ci naman sa a gobe kiyama kamar yanda hadisi yana cikin sunan Tirmidhi wanda hadisi ne hasan Abdullahi dan Mas'ud Allah ikara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace haramun 'alan nari kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas manzon Allah yace haramun ne ga wuta a ranar kiyama ta ci gangan jikin dukkan mutumin da wato yake da tausasawa a cikin al'amarinsa mai saukin hali kuma wanda yake kusa da jama'a ma'ana mutumin da yake kusantar jama'a jama'a suna kusantar shi to wannan mutumin da yake da kyawun hali kyawawan halaye mai kaskanta kai haramun ne wuta ta ci naman sa wato a gobe kiyama kenan don haka anan shine malam ya shigo mana da wannan aya wanda a karkashin ayar muka fahimci hukuncin kaskanta kai an gane ku hukuncin sa wajibi ne kenan dole ne akan mu mu'mine ya zamanto muna da kaskanta kai domin Allah ya yi mana waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'mine ka kaskanta kanka wato ga wanda ya bi ka daga cikin mu'minai don haka mafhumul mukhalafa anan zamu fahimci cewa duk wanda yake ba mu'mini ba a matsayin mu na mu'minai bai ya halatta mu kaskanta kai ko mun matsayin shi kafiri abinda ake bukata mu nuna masa ji da kai cewa mu muke sama da shi an gane ko mu muke sama da kowa mu mu'minai mu muke sama da duk wanda yake ba addinin musulunci ba yake saboda addinin musulunci kalima ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya turo manzon shi sallallahu alaihi wasallama da ita shi ko shi ya faɗa mana a can cikin suratul tauba wa kalimatullahi hiyal uliya kalimar ubangiji subhanahu wa ta'ala ita ce madaukakiya ita take sama da kowa da komai don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kar ku fara ma yahudu ko ƴan mushaudayin sallama manzon Allah yace in sun muku sallama ku ce musu wa alaikum in kun hadu da su akan titi manzon Allah yace ku matse su ku tura su jikin bango dan haka kafirin da yake musulunta ya yarda zai bada jizya ko aka sanya hannu ya zo ya zauna a cikin jama'a ta musulmi domin wani aiki da ya kawo shi to bayya halatta duk wani abu wanda yake na nuna matsayi a bar shi ya bayyana ana in ma tafiya zai yi ba zai bi tsakiyar titi ba sai dai ya koma gefe ya ringa bin jikin katanga shine hanyar shi bai kai matsayin bai ya bi tsakiyar titi tsakiyar titi ta wanda ya yi imani da Allah da ranar kiyama ne wanda an wayi gari a yau saboda kaskanta kai jama'a ta musulmi waɗanda suke zauwa kafirai sai a nuna cewa su suke sama da kowa da a ce an kashe ɗaya a cikinsu gara a ce an kashe mumini dubu a cikinmu haka suke gani To dan haka wannan musulmi ne suka yada kansu, suka mai da kansu baya, dan ba wanda yake da kima sama da mu'mini. Don haka kuma wannan aya, ita wannan aya da Allah ya ce waqfir janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, da can da ya ce waqfir janahaka lil mu'minin, da waqfir lahumu janahadh-dhulli minar rahma. Wasu daga cikin malamai suna ma waɗannan ayoyi kabu-kabu, ko kuma mu ce hawan fida, ko mu ce hawan dare, wai sai su fake da wannan aya domin halitta ma jama'a abinda Allah ya haramta musu shine sunkuyawa a wajen gaisuwa. A shari'ar mu, shari'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da ita, sunkuyama wani koma wane ne a wajen gaisuwa haramun ne. Ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce, ka sunkuya domin gaisuwa wannan haramun ne. An gane, sai dai in mutum yana zaune ba laifi, kana iya zama, in ka zauna sannan ka gaida shi, amma haka kana tsaye za ka gaida mutum, shi yana tsaye kai ka sunkuya ka gaida shi, ko kuma yana tsaye ka zo ka duka masa ka meka mishi hannu, wannan haramun ne. Hadisi ne sahihi, yana cikin Sunan Abi Dawud. Wani sahabi yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, yake cewa ya rasulullahi, ɗayanmu idan ya haɗu da ɗan uwansa a yanhaniya lahu, shin zai sunkuya ya gaishe da shi? Manzon Allah ya ce la. La ku a Hausa kowa ya sani, in aka ce la ma'ana a'a. A'a ta Allah subhanahu wa ta'ala ko ta manzansa, abinda take fa'idantarwa shine haramci. Don haka da ya ce la, abinda yake nunawa haramun ne musulmi ya sunkuya ma ɗan uwan shi musulmi domin gaisuwa. Sai su fake da irin waccan aya, wa rafa'a abawaihi 'alal arshi wa kharru lahu sujjada. Wai annabi, kamar yadda Allah ya faɗa, annabi Yusuf alaihi salam ya ɗora mahaifansa lokacin da suka kawo masa ziyara ƙasar Masar bayan ya ci mulki. Annabi Yusuf ya ɗaukaka su akan gadon shi na sarauta ya ɗora su. Wa kharru lahu sujjada, lokacin da ya musu wannan tayi suka faɗi suna masu masa sujjada. To in har sun yi a shari'a su ya halatta, a shari'ar mu haramun ne. Don haka ka'ida malamai suka ce shar'u man qablana shar'un lana, malam ya ci shar'una bi mukhalifi. Shari'ar waɗanda suka gabace mu shari'a ce gare mu, matukar shari'ar mu bata zo ba da abin da ya saba masa. To mu shari'ar mu ta zo da abin da ya saba, domin an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ɗayan mu idan ya haɗu da ɗan uwansa zai iya sunkuya ya gaishe da shi? Manzon Allah ya ce a'a. Kuma haka hadisi sahihi, manzon Allah yake cewa law kuntu amiran ahadan an yasujuda li ahadin la amartu almar'ata an tasujuda li zawjiha. Da a ce zan sanya wani ya duka ya ma wani sujada, manzon Allah yace da na umarci mace ta duka ta ma mijinta sujada. Inda a ce zan sa wani ya ma wani sujada, manzon Allah yace da na sa mace ta ma mijinta sujada, saboda girman haƙƙin shi wanda yake kanta. In aka ce sujada, sunkuyawa kanta sujada ake kiranta. Sunkuyawa idan ka karya gadon bayanka ka dan sunkuya, wannan kanshi sujada ake kiran shi. Kamar yanda can wato suke fakewa da fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba fa qulna ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjik fala yukhrijannakuma min al jannati fatashqa. Sai su ce ai anan Allah ya sanya mala'iku wato sun duka sun yi sujada ga annabi Adam. To ai mala'iku ba a karan kansu ba suka duka suka masa, kuma Allah ne yace su duka su yi masa. An gane ko? Kai ka bari in Allah ya ce ka duka ka yi ma wani sujada, in ya so ka sunkuya ka gaida shi. Bayan haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ma hannun mu yayi cayi kar a sunkuya ma wani. To dan haka kasancewar wannan aya abinda take nihi, ka kaskanta halayenka ga ƴan uwanka mu'minai, ka sadda kanka ka maida kanka kai ba kowa ba. An gane ko? Duk wani abu wanda yake daga cikin abubuwan nan da muka zano ya zamanto kana sarrafa su ga ƴan uwanka mu'minai, nan insha Allahu ta'ala ya kamata mu dakata. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.